Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah VOA Hausa ku tambaya min masana. Kowace ƙasa ta fi sanyi a duniya? Mai tambaya Garba na Hali Kamba, unguwar Dogon Rini, Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. Sai kuma maimaicin tambayar nan game da Comrade mai cewa, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar Comrade. Shin wane ne Comrade? Me kalmar Comrade ke nufi? Shin waɗanne alamomi Comrade ke da su? Ta yaya aka samu wannan sunan kuma a wace shekara? Wai da gaske ne Comrade bai da aikin yi? Masu tambayar haɗin gwiwa Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak, jihar Borno, Najeriya. To bari mu fara da tambaya kan ƙasar da ta fi sanyi a duniya. Idan mai tambayar Malam Nahali Kamba na tare da mu, ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Madube Tumba Kwabi da ke koyar da darasin kimiyyar yanayi da muhalli ko geografiya a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin tarayya FCE a takaice da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce.
To, a wannan tambayan da aka yi cewa wace ƙasa ne tafi sanyi duniya? To, akwai ƙasashe masu sanyi a duniya, amma yawancinsu dai ta waje ƙasa Asiya na. To, amma dai bari in amsa in fara da wanda tafi sanyi kafin waɗansu ƙasashe da suke biye da shi saboda matambayi da sauran al'umma su sani ƙasashe nawa ne muke da su masu sanyi da kuma wace ce tafi sanyi. To, a duk ƙasashe guda 20 wanda su suke da sanyi duk duniya wanda take gaba da su duka ta waje sanyi shine ƙasa Antarctica, wanda ƙasa ce sanyinta tana ƙasa da degree na Celsius waje ƙasa da 72.3. Ito kuma ta waje degree na Fahrenheit tana ƙasa da 133.6. Shine mafi sanyi a ƙasa duniya. Bangaren da ya fi sanyi a wannan ƙasa da ta sa shi a gaba cikin waɗansu ƙasashe kuma, wato gabaci gu ne wanda ana ce da shi Eastern Antarctica Plateau, wato gabashi Antarctica ta waje wato tudu ne a gun. A wun ne sanyin take da matuka ga bisa duk duniya. To, mabiyi kuma da wannan ƙasan ta waje sanyi ita ce ƙasar Russia. Ita ma tana da sanyi amma tana ƙasa da wannan ƙasa. To, a ƙasa Russia kuma akwai ƙasa, akwai gun da ake kira Vostok Station. Ita ce da sanyi a wancan ƙasar Russia wanda degree na Celsius nanta tana ƙasa da 89.2. To, akwai waɗansu ƙasashe kamar Canada wanda number 3 ne a sanyi, akwai kuma United States of America ita ce number 4 a sanyi, akwai ƙasa Mongolia ita ce number 5 a sanyi, akwai ƙasa Kazakhstan ita ce number 6 a sanyi, akwai ƙasa Norway ita ce number 7 a sanyi, akwai ƙasa Kazakhstan ita ce number 8, akwai ƙasa Finland ita ce number 9, number 10 a cikin ƙasashen kuma shine Estonia. To, 11 ita ce ƙasar Sweden, ta 12 kuma ita ce ƙasar Belarus, na 13 ita ce ƙasar Denmark, to 14 ita ce ƙasar Latvia, to 15 ita ce ƙasa Austria, 16 ita ce ƙasa Switzerland, 17 ita ce ƙasa Iceland, 18 ita ce ƙasa Lithuania, 19 ita ce ƙasa Poland, ta ƙarshe ƙasa ta 20 na sanyi ita ce Slovakia. Waɗannan ƙasashe ne wanda aka sani da sanyi a duniya duka, wanda kuma ba ma za a ce duka wurare cikin ƙasa ne da tsananin sanyi ba, saboda inda jama'a suke yawa watar na ana samu zafi, so haka waɗansu gefensu ne wanda suka ba su wannan cingaba ta kasancewa ƙasashe masu sanyi a duniya.
Sai kuma maimaicin ansar tambayar su Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak game da Comrade. Idan ana tare da mu, ga maimaicin ansoshin da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga wurin Dr. Babu Kwai Gire, wanda ya ce.
Assalamu alaikum. Wato Lado ita kalmar comrade da daddiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kaman Faransanci da Spaniyanci. To ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini, wato abokin hulɗa kenan. To amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yi yakin juyin juya hali na alif ɗaya da ɗari bakwai da 89 a Faransa, lokacin da in baka manta ba, wato yaƙi ne na wato kusan iya cewa juyin juya hali ne waɗanda yake na ƙwatar ƴanci, saboda yanda ake musguna ma ma'aikata da makamantansu, aka zo aka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda aka yaƙi wannan aka yi juyin juya hali. To sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna aƙida cewa, to misali ta komunisanci ko kuma ta wannan ƴan gurguzu. In ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar Soviet, yawwa, to zaka tara cewa akwai wannan aƙida ta ƴan gurguzu din nan ko komunisanci. To kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aƙida iri guda ko kuma ra'ayi na ƙwatowa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu. To ai in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa, a bashi muhimmancinsa, dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu. To anan sai ya zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin, wanda kuma yana yaƙi da zalunci, to ana kiransa comrade. To ya sake yin tambaya, shin ya ake saka ma su comrade din? Sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar, su an saka musu kenan. Misali an zo ana cin zarafin talakawa, ana musguna musu, rashin adalci ya yi yawa da makamantansu, shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane, sannan kuma aka yi nasara a wannan. To ai kaga shi burinsa ya cika kenan, don shi dama comrade burinsa shine ya ga cewa dai komai na tafiya daidai, ba zalunci, ba kuma musguna ma wanda ba shi da ƙarfi. To sai dai a 'yan shekarun nan abinda aka sani na shi comrade, an samu wasu kwamrorin za a ce, waɗanda alal haƙiƙa farkon tafiyar su kowa ya zaci cewa yaƙi suke yi da zalunci, kuma sun fito ne saboda su taimaki shi talaka. To amma kuma da ya zamana an musu sakayya ta fiskar, aka zaɓe su a siyasance, suka jagoranci mutane, sai muka ga canji na siga. Yayi magana cewa shin da gaske ne wai su comrade ba su da aiki ne? To ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na gwagwarmaya ne, aka ga ba a cewa ba yi da aiki ne. To amma kuma galibi zaka tarar su comrade din, saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne, su suka san inda ke diwa, su suka san inda ke zafi ba talaka. To kaga su ma kenan suna cikin tafiyar, to sai zamana sun jagoranta. To daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa, ta ɗauki wani salo kuma ai, saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci ƴanci, shi ya san ta inda ake musguna maka, shi ya san haƙƙi, shi ya san doka. To kaga nan ba abun mamaki bane ya zamana su waɗanda suka yi karatu daga cikinmu ne, waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana, ya zamana su ne suke jagoranta wannan harkar, har suke ake alamanta su da suna comrade. To kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su ƴan boko ne, saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu. To don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zamana an samu ma'anarta ta ragu. To wannan yana ɗaya daga cikin yadda kalmar ta faɗaɗa ne take nuna cewa galibi in an ce mutum comrade ana nufin ɗan boko, saboda kuma ka san shi comrade kamar da na faɗa dama ba wani ne mai abun hannu ba. To kuma tunda ba shi da abun hannu, ai kaga ba yadda za a yi kyauta, dama shi ma ba yi da shi, amma kuma yana jagorantar mutane ne wajen kwato musu haƙƙinsu. To magana cewa shi comrade yana gefe-gefe, baya son shiga jama'a, sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila wanda ita al'umma bata fahimce shi ba, yana nan kaman bahago bahago haka. To watakila wannan din saboda kamar da na faɗa harkar comrade din ne ta fara canzawa, ta fara komawa wani abu sai mutun ya zamana to maimakon yake nuna mutane akidar sa sai zamana yana kyamatar abubuwan da mutane suke yi ne. To kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba, maimakon a ce yazo mutane suna nuna ko gujema irin akidar da yake yi, to sai gefe gefe da saboda lado zamani ne namu wanda yake wallahi al'amarin fa sai dai mu ce kai la haula wala quwwata illa billah, saboda wallahi ba abun mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi 1000 ya karba, saboda mutane gaba daya ko saboda lalaci ko kuma saboda rashin tarbiya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba daya an lalace, musamman ma matasan mu kaga suna ta wasu kalamai na zagin iyaye su suna ga wannan su ne wayewa. To ba abun mamaki bane idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gare shi yayi gefe, sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zabin maida abu wanda yake mai kyau ma ta maida shi mummuna, a dauki mummuna a maida shi kyakkyawa. In ka duba yanzu ko da aiki ne mutun yake, idan aka kai shi inda yake almunda hana yake yana satar dukiyar jama'a, ba cewa aiki ya samu alheri ba. Sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren yayi kokari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat. Wannan ya danganta ga wasu al'umma ne waɗanda su kuma fasarar comrade din haka take nufi a wajen su. Allah ya sa mun fahimta.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Madube Tumba Kwabi na FCE Yola da Dr. Babi Kwaigire na Jami'ar Modubo Adama da ita ma ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu.